sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan la'asari yayin Litinin 11 ga watan Maris shekarar 2019 akan bitoci da suka hada da 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. A barjin kuma sai za a saurare mu ne ta Alpha Radio. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, Baba Yakub Makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gubal muke farin cikin saduwa da ku a wannan shirin namu. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanin labarai.
Kamfanin jiragen kasar Habasha na Ethiopian Airlines ya faɗi a shafin Twitter Litinin cewa masu bincike sun gano akwatin naɗar bayanan jirgin da ya hatsari a jiya Lahadi. Shugaban kasar Amurka Donald Trump na shirin sake neman wata dala biliyan 8.6 saboda gina bango akan iyaka cikin wani sabon kasafin kuɗi. Da yammacin yau Litinin shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya nufi gabashin nahiyar Afirka a wata ziyarar kasashe uku da aka shirya don bunƙasa harkar soja, kasuwanci da kuma bunƙasa al'adu.
To kanan labaran kenan. Yau shirin namu da zai mai da hankali ne akan abubuwa da suka shafi zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jiha a Najeriya. Amma kuma akwai wani labari da ya shigo muna akan fitattakar kungiyar Boko Haram.
A ci gaba da mummunan farmakin da suke kaiwa mai take Operation Ancient Tafki. A karo na biyu cikin ƙasa da kwanaki 10, rundunar dakarun ƙasashen yankin tafkin Chadi sun sake ragargaza mayakan Boko Haram inda suka kashe kimanin mayaka 40 a wannan farmaki.
To tun da an riga an sanar da sakamakon zabe a jihar Kaduna, kuma gwamnan wato jihar Ahmed Al-Rufai ne ya lashe zaben, amma kuma ƴan adawarsa sun ce za su kalubalanci wannan sakamako a kotu.
Kai za ka yi mamaki ka gan cewa kurunda Nasir Al-Rufai aka ce ya samu a Kaduna wai ya wuce na Buhari, ka san ba gaskiya ba ne. So mu ba za mu anshi wannan result da aka samu yau ba.
A jihar Oyo kuma an sanar da sakamakon zabe inda jam'iyyar APC ta lashe zaben. Sannan bayan haka hukumar INEC ta dakatar da wasu sakamako na jihohi kamar guda uku, abinda ta kira wato inconclusive a turance, wato abinda bai kammala ba. Dalili kenan da yasa muka jiyo ta bakin hukumar INEC akan wannan batun. A jihar Imo kuma wato 'yan sandan jihar sun kama mutane 118 akan laifuka da suka shafi zabe. A jihar Kano kuma wato an tsame ko kuma mataimakin gwamnati wanda aka kama su akan cewa sun yi yunkurin tada hargitsi a wurin wato lissafin kurku kenan, amma 'yan sanda sun tsame shi cewa ba cikin waɗanda za a gurfanar a gaban kotu. Bayan haka kuma wato hukuma ko kuma cibiyar nan ta CDD wacce ta yi aikin sa ido akan gudanar da zaben da aka yi, ita kuma ta fitar da matsayinta. Amma dai duk sai mun fara jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumel. Kamfanin jiragen kasar Habasha na Ethiopian Airlines ya faɗi a shafin Twitter Litinin cewa masu bincike sun gano akwatin naɗar bayanan jirgin da ya hatsari a jiya Lahadi. Habasha dai na zama makokin na kwana guda bayan mutuwar mutane 157 waɗanda suka mutu lokacin da jirgin Boeing 737 ya nufi Nairobi ya faɗo mintuna 6 bayan tashinsa daga Addis Ababa, babban birnin Habasha. Akalla mutum 20 daga cikin fasinjojin suna kan hanyarsu ne zuwa taron shekara-shekara na Majalisar Ɗinkin Duniya kan Mahalli, wanda za a gudana a babban hedikwatar da ke birnin Nairobi na Kenya. An sassauta tutar Majalisar Ɗinkin Duniya lokacin da jami'an suka isa wajen taron a yau Litinin. An yi shiru na tsawon minti guda lokacin buɗe taron domin tuna da sauran abokan aikinsu da suka rasa rayukansu. Shugaban kasar Amurka Donald Trump na shirin sake neman wata dala biliyan 8.6 saboda gina bango akan iyaka cikin wani sabon kasafi da za a fitar da shi a yau Litinin, a cewar jami'an fadar White House. Wannan sabon bukata za ta zama kan karin kusan dala biliyan 7 da Trump ya bayar da izinin a yi amfani da su, wajen gina bango karkashin dokar tabacin da ya ayyana haka kuma kasafin yayi kira ga ayyuwa ma'aikatar Pentagon ƙari da kuma yanke kashi 5 cikin 100 na duk wasu shirye-shirye da ba na sojoji ba wannan shirye karo na uku da Trump yake fitar da kasafin kuɗi karkashin shugabancinsa cikin shekara farawa daga watan Oktoba ana sa ran za ta janyo adawa daga ƴan majalisar jam'iyyar Democrat da wasu ƴan Republican share hanyar yin muhawara ta tsawon watanni ƴan makonni bayan da aka rufe gwamnatin Amurka na tsawon kwanaki 35 kan kudaden da gwamnati take kashewa a shekarar ta gabata kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi da shugaban ƴan majalisar dattawa na Democrat Chuck Schumer sun fada a wata sanarwa da suka sawa hannu je lahadi cewa suna fatan shugaban kasar ya koyi darasi daga rufe ma'aikatan muwakatan gwamnatin da aka yi bayan da majalisar ta amincewa da bukatar ta dala biliyan 5 kan gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico to ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC da yammacin yau litinin shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya nufi gabashin nahiyar Afirka a wata ziyara ta kasashe uku da aka shirya don bunƙasa sojojin Afirka Faransa da kasuwanci da kuma bunƙasa al'adu da muhalli a nahiyar bayan ya da zango da zai ya tsohuwar kasar Faransa yau mulkin mallaka Djibouti ziyarar Macron ta kwanaki hudu ta hada da manyan kasashe biyu da Faransa ta yau mulkin mallaka Habasha da Kenya inda ziyarar za ta da zai kai Nairobi za ta zama ta farko a wani shugaban da wani shugaban Faransa ya kai tun lokacin Kenya ta sami incin kanta a 1963 haka kuma ana ganin ziyarar za ta hada da ganin wasu muhimman mutane inda ake sa ran ganawa tsakanin Macron da shugaban kungiyar tarayyar Afirka Musa Faki Muhammad a Habasha da kuma sabon zababban shugaban kasar Congo shugaba Felix Tshisekedi wanda nasarar sa ya samu wato nasarar da ya samu a watan Disamba ta samu suka daga Faransa bayan yunkurin farko na bunƙasa dangantakar Faransa da ƙasashen da ke amfani da harshen Faransanci a yammacin Afirka musamman yankin ƙasashen Sahel yanzu haka Macron na fitar da kashi biyu na manufofinsa ga wato ya fitar da kashi biyu na manufofinsa a Afirka wanda ake ganin yunkuri ne na saka hannu a tattalin arziki a gabashin nahiyar Afirka
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Tubatalla kafin mu shiga cikin batutuwan zaben gwamnati a Najeriya bari mu faro da wannan rahoto da ke nuna rundunar kasashen yankin tafkin Chadi sun kashe ƴan kungiyar Boko Haram guda 40. Ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
A ci gaba da mummunan farmakin da suke kaiwa mai take Operation Ancient Tafki a karo na biyu cikin kasa da kwanaki 10 rundunar dakarun kasashen yankin tafkin Chadi sun sake ragargaza mayakan Boko Haram inda suka kashe kimanin mayaka 40 a wannan farmaki kakakin rundunar kanar Timothy Antiga wanda ya fidda sanarwa akan haka ya ce an fafata ne da mayakan na Boko Haram a yankin kogin Komadugu da ke tsakanin Najeriya da Niger a bangaren Goskeru kimanin kilomita 30 daga jihar Difa a jamhuriyar Niger dakarun kasashen yankin tafkin Chadin sun yi likimo ne har sai da mayakan na Boko Haram suka tunkaro su inda sojojin suka tunkari ƴan Boko Haram din gadan-gadan kana take suka kashe kimanin guda 27 a karan farko suka kuma rugurguza motocin yakin su guda 6 na ƴan ta'addan kana kuma suka kame manya-manyan bindigogi da harsasai wasu daga cikin mayakan na Boko Haram da sun hakura da wannan yaki inda suka ruga a guje zuwa yankin gashigar ta bangaren Najeriya kawo lokacin da nake hada wannan rahoto kuma sojojin suna nan suna bin su domin ko dai kamo su ko kuma a halaka su rundunar yankin tafkin Chadin kazalika sun kai wani mummunan hari ga mayakan na Boko Haram a yankin Abadam wuraren Malam Fatori ta bangaren Najeriya sojojin sun kashe ƴan Boko Haram 13 sun karbo manyan bindigogi 20 da wasu karin bindigogin harbo jiragen sama guda 5 da kuma akwatin harsasai sannan sojojin kazalika sun gurguza motocin yaki guda 5 na ƴan Boko Haram din sannan sun kwato karin wasu motocin yaki guda 3 da bindigogin machine gun guda 3 da gurneti 3 sannan an cafke daya daga cikin manyan mayakan na Boko Haram a halin yanzu kimanin mayakan Boko Haram guda 40 kenan suka kashe. A ci gaba da wannan sabon farmaki mai take Operation Yancin Tafki da suke ta kaiwa a kowane bangare na kasashen yankin Tafkin Chadin.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla a gaida Hassan Maina Kaina. To yanzu bari mu je jihar Kaduna inda aka ayyana gwamnatin jihar Ahmed El-Rufai wanda ya lashe zabe gare ka Isa Lawal Ikara.
Nasiru Ahmed El-Rufai na jam'iyyar APC ya samu ƙuri'a miliyan 145,427. Isa Muhammad Ashir na jam'iyyar PDP ya samu ƙuri'a 814,168. In cewa Nasiru Ahmed El-Rufai na jam'iyyar APC ganin cewa ya cika dukkan shari'an da doka ta shimfiɗa kuma ya samu ƙuri'a da tafi kowane yawa shine aka bayyana a wanda ya ce wannan zabe.
Baturen zaben da ya hada alkaliman zaben gwamna a jihar Kaduna Farfesa Mahmud Yahuza Bello na jami'ar Bayero ta Kano kenan a lokacin da yake bayyana sakamakon zaben gwamna da ya gudana a jihar Kaduna. Sai dai kuma wakilin jam'iyyar PDP mai adawa a jihar Kaduna a wajen wannan zabe Mr. Jerry Ishaya ya ce jam'iyyar PDP ba za ta karbi wannan sakamako ba.
Abinda muka gani a jihar Kaduna ita ce agents din mu sun nuna mana cewa sun gayawa jami'an zabe sun ga musu cewa vote aka samu akwati daban-daban cewa sun wuce yanda card reader ta dauka. Amma abin da aka samu shine da suka je collection center an fi karfin su an yi amfani da jami'an tsaro an ruwaito yanda suke an je collection center na local government an sake rubuta su yanda suke kuma an kawo su na anja muna kokarin mu raising information shi returning officer baya sai ya saurare mu. Kai za ka yi mamaki ka gan cewa kurunda Nasir El-Rufai aka ce ya samu a Kaduna wai ya wuce na Buhari ka san ba gaskiya bane. So mu ba za mu anshi wannan result da aka samu yau ba.
Me za ku yi to
kotu ai zuwa kotu ai inda ce mu ba sun tashi hankali ne da kila nan gurin da kaga mutane sun cika kila ma ba za mu bari a gama ba.
Malam Suleiman Abdul Kwali shine wakilin jam'iyyar APC a wajen hada alkaliman wannan zabe na gwamna a jihar Kaduna.
Sakamakon yayi daidai da abin da jama'a suka yi kuma abin da mu jam'iyyar mu ta APC suke tsammanin zai faru. Kuma sakamakon ya nuna cewa jam'iyyar mu ta APC ita ce ta ci galaba a wannan zabe da muka yi.
Kilin jam'iyyar PDP yayi korafi akan sakamakon me za ku ce game da korafin da yi?
To ai wannan ci gaba ne a baya mun san in aka ce an faɗi zabe irin wannan mutane sukan dauki makamai ne su koma kan titi suna ta tada hankali suna kone-kone ruwan ne yace zai je kotu. Ai an samu ci gaba kenan kware da gaske a wannan jiha tamu kuma mu hada kotun ba laifi mun riga abubuwan da aka kawo mana nan ba wannan abu da zai bada tsoro da tunanin cewa za a samu akasin abin da aka zo aka yi bayani a nan.
Commissioner yan sandan jihar Kaduna Malam Ahmad Abdulrahman ya ja kunne.
Muna jin hankalin iyaye da su matasan da kuma yaran ma da basu abu nan ba. Ayi ba laifi ayi murna ba laifi ayi duk abin da ya kamata amma ayi bisa tsari na doka ta inda ba za ka cuta ma wani ba.
Wannan dai shine karo na biyu tun bayan dawowar demokradiya a 1999 da za a samu gwamnati da zai tazarce a jihar Kaduna. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Nigeria.
Kuma da la gaida Isa Lawal Ikara a jihar Oyo ma an bayyanar da sakamakon zabe ga kuma rahoton da wakilin mu Hassan Umar Tambuwal ya aika mana.
Hukumar zabe mai zaman kanta a jihar Oyo ta ayyana Mr. Sayi Makinde na jam'iyyar PDP da cewa shine ya lashe zaben gwamnan jihar Oyo da ƙuri'u 515,621 ya kada Chief Adebayo Adelabu mai lakabin Benklemesi na jam'iyyar APC wanda ke biye da shi da ƙuri'u 357,882. Farfesa Oluwatoyin Ogundukwe na jami'ar Legas ne babban baturen zaben da ya ayyana sakamakon zaben. Yaya mazauna jihar Oyo suke ji a game da wannan sakamakon zaben?
Sunana Habib Tasim daga Kaduna State, Subalakar Gombe, mazaunin Ibadan a Kingale. Mu dai alhamdulillahi an yi zabe cikin kwanciyar hankali da limana, kuma mun ji dadin abin nan sosai, dan ba abin da zamu ce sai dai mu gode ma Allah, mu ci Allah ya taya shi riko, Allah ya bashi ikon yi mana adalci.
Menene fatanka ga wannan sabuwar gwamnati ta PDP a jihar Oyo?
Mu dai muna son kamar yanda Allah ya bashi wannan abu, muna son Hausa committee ya kula da mu wani matsaloli namu in ya taso ya bamu gudunmawa akan sa sosai, kuma kai ya nuna mana kabilanci.
Sana Muhammad ni dan Kebbi ne, Bunza local government, Bunza dan Galadima, mazaune Ibadan. Alhamdulillah na ji dadi saboda wannan gwamnati ce mai alamu adalci, da haka wannan gwamnati muna mata fatan alkhairi ta kula da talaka dan Allah.
Menene fatan ka ga wannan sabuwar gwamnati?
Wannan sabuwar gwamnati muna fatan Allah ta kawo mana tsaro, sannan mu ma ta taimaka mana ta kula da mu.
Sunana Muhammad Kabiru daga fasani da MK Musa. Me zaka ce a game da nasarar da jam'iyyar PDP ta samu a nan jihar Oyo a zaben gwamna?
Kai, gaskiya ina cikin damuwa mai yawa da bacin rai da bakin ciki, saboda abubuwan da ban taɓa tasawa a zuciya, ko da kankani ko da zato, ban taɓa tunanin zai faru ba. Domin a sani na jam'iyyar APC da tana mulkin jihar nan shekara 8 da suka wuce baya, ko ba ta yi wa mutanen jihar Oyo mulkin rashin adalci ba. Gwamnan nan da ya sauka a Jimobi da yake kan mulkin nan yayi aiki iya inda duk dan adam baya tunani. Kuma su ne wanda yake musamman a muri bangaren mu na Hausawa, bamu samu wanda ya kare mana mutunci da zaman lafiya, sau zaman lafiya a jihar Oyo baka masa.
To ni dai aka giggirke jami'an tsaro a wurare da dama don tabbatar da doka da oda a cikin birnin Ibadan da kewaye. Hassan Umar Kambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To madalla a gaishe ka Hassan Umar Kambuwal. Hukumar INEC da ta dakatar da sakamakon wasu jihohi da ciki suka hada da Rivers, Sokoto da jihar Filato, abin da ta kira inconclusive a turanci. To ko me hakan ke nufi? Wakilin mu Nasiru Adamu Ali Kaya ya jiyo ta bakin hukumar zaben.
Biyo bayan rashin samun kammalalan sakamako a jihohi huɗu na Najeriya sakamakon zaben gwamnoni a jihohi 29, hukumar zaben Najeriya INEC ta ce za ta kammala zaben don fitar da waɗanda suka samu nasara. Hukumar dai ta zayyana rashin kammala zaben da amfani da kalmar nan da ta saba, inconclusive, da hakan yasa na tambayi kakakin hukumar zaben Aliyu Bello don yin bayani kan yanayin da hakan kan faru.
Abin da ake nufi da inconclusive shine zaben da aka taras an takara mafi rinjayen ƙuri'u da mai bi masa tsakaninsu, wato tazarar da ke tsakaninsu ba ta kai adadin ƙuri'un da aka soke ba a wannan zaɓe. A daren wannan zaɓe da muke yi na 2019 musamman a mukamin gwamnoni, an samu irin waɗannan yanayi da a jihohi kamar uku ya zuwa halin yanzu ba a kammala zaɓensu ba, sai dai nan gaba. Hukumar zaɓe za ta sa sabuwar ranar yin zaɓe a sauran wuraren da ba samu gabatar da zaɓen ba, sannan a haɗa wannan sakamako na zaɓe da aka gudanar da kuma wanda za a yi a nan gaba, saboda a tantance a gane wa Allah ya ba nasara a cikin 'yan takara musamman a mukamin gwamnati.
Zuwa yanzu dai a tarihin zaben Najeriya, zaben gwamnoni da na 'yan majalisa ne kan samu irin wannan tsaiko, inda hakan bai taɓa shafar na shugaban ƙasa ba. Nasiru Adamu Ali Kaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru Adamu El Hikaya, sai dai kada a shafa waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 11 ne da kusan minti 18 na safiya a nan Washington. Idan muka lika jihar Imo, kuma 'yan sandan jihar ne suka kama mutane 118 akan wato kawo a kokari da suke yi na kawo wa harkokin zaɓe tsaiko. Ga Alfonso Okoregwe da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Rundunar 'yan sandan jihar Imo ta damƙe mutane 118 bisa aikata ba daidai ba a zaɓen gwamna da na 'yan majalisar dokokin jihar da aka gudanar a ranar Asabar da ta wuce. Kamar yadda kwamishinan 'yan sanda na jihar Malam Dasuki Galadanci ya shaidawa muryar Amurka jiya Lahadi.
Cikin wannan yanayi na zaben gwamna a nan a jihar Imo da haɗin gwiwar 'yan sanda tare da duk jami'an tsaro da sojoji da kuma mutanen kirki na jihar Imo, mun kama cikin yadda Allah mutum 118 a kan laifuffuka daban-daban da haɗin baki da ƙwace kayan zaɓe da aniyayin maguɗi da kuma cultism. Da duka wayannan mun kama suna na mutum 118 suna tare da mu, kuma mun samu da wayanda suke sayan wato kamar su sai ƙuri'a. Har mun same su da zunzurutun kuɗi na naira miliyan 1,200,000 cikin yarda Allah. So duk gaba ɗayan mutum 118 suna tare da mu, za a yi bincike daga duk kuma wanda aka samu da laifi da haɗin gwiwar wato hukumar zaɓe. Inda laifuffuka ne na zaɓe za a kai su kotu a gurfanar da shugaban shari'a, wanda kuma aka duba bai da laifi to za a bar shi. sannan kuma ka san shi laifi na zabe in aka zo aka yi shi akwai wato hadin baki to za a hankali a warware bakin zaran duk inda aka zubar da kanundura kasa za ka ga yana tana so to haka shi laifin wurin zabe ke za ga nan wannan ya taba wancan wannan kamar rale wannan ya taba wancan wannan ya taba wancan to za mu ba hankali a hankali har Allah ya sa mu gano wanda suka hada wannan a makarkashiya in Allah ya yarda duka a kama su kuma a gurfana da su a gaban kuliya
a jihar Imo kuma wakilin jam'iyyar PDP a zaben gwamna da aka yi honorable Uche Onyagocha ya bayyana a jiyan da zargin cewa shugaban zabe na karamar hukumar Nkwere Mr George Njoku ya sulale da takardar sakamakon zabe wacce ba a rubuta komai ba a kanta tare da hadin bakin wasu sojoji
about 20 minutes ago the electoral officer for Nkwere local government area Mr George Njoku had just absconded from his duty post with an empty resource sheet in collaboration with the army led by one Captain Abu
yace kimanin minti 20 da ya wuce shugaban zabe na karamar hukumar Nkwere Mr George Njoku ya gudu daga bakin aikin sa da takardar sakamakon zabe wacce ba rubuta komai ba akai tare da hada baki da wasu sojojin da wani mai suna Captain Aboke jagorar su sun arce daga wurin zabe yanzu jama'ar mu na neman su kuma ba wanda ya san inda suka nufa honorable Onyagocha ya kara da cewa ba za su amince ba da duk wani sakamakon zabe da aka kawo daga wannan karamar hukumar bisa wannan zargin ne na tuntubi rundunar sojin Najeriya shiya ta 82 dake birnin Enugu amma duk kokarin samun su ta wayar talho ya faskara Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga Owerri Najeriya
kuma da Allah a gaishe ka Alfonso Sokorigwe Cibiyar Raya Demokradiya ta CDD a takaice ta bayyana rashin jin dadin ta ga wasu abubuwa da suka faru a zaben gwamnoni da aka yi a shekarar jiya Asabar inda ta nuna cewa akwai abubuwa da suka shafi sayan kuri'u da kisa da wasu abubuwa da ba su dace ba a lokacin da take gudanar da aikin ta na sa ido akan zaben wakilin mu Nasir Adamu Elika ya halarci taron manema labarai da cibiyar ta shirya
Daidai lokacin da sakamakon zaben gwamnoni a Najeriya ke fitowa, cibiyar bunƙasa demokuraɗiyya CDD wacce ta duba yadda zaben ya gudana ta fito da rahotonta da zai yi tsarin zaben a matsayin hanjin jimina da mai kyau da kuma akasin haka. Bayan taron manema labaru jami'in ƙungiyar Dr. Abubakar Kari ya zayyana wasu daga nasarori da tangarda ko kuma baya da aka samu a zaben.
Abubuwan da muka nuna bakin ciki kwarai akai tashin hankali da aka samu zuwa yanzu an rasa rayuka akalla 30 a sassa daban-daban da kasan nan akan wannan zabe na gwamnoni da kuma ƴan A wurare da dama an yi ta samun cin zarafin mutane malaman zabe har da masu wakilanmu waɗansu su ma an kama su wasu an ji musu raunuka waɗansu an yi garkuwa da su a jihohin Benue da Ebonyi an kona ofisoshin hukumar zabe haka kuma lalata kayayyakin zaben wanda haka ya sa ba gudanar da zaɓukan ba sa'annan kuma sai wani abu wanda ba na masaban ba da aka yi shiga sharo ba shanu zan ce waɗanda jami'an tsaro musamman masu sojoji suka rika yi a musamman jihohin Niger Delta inda hakan ya zama matsala har ma daga baya aka ce an dafar da dukkan waɗansu harkokin zabe a jihar Rivers
hukumar zabe na ta bangaren ta koka ita ma da abin da ta kira hari da aka kai wa ma'aikatanta a lokacin gudanar da zaben Aliyu Bello shine kakakin hukumar
rayuwar mutane da yawa tana cikin barazana domin in an baka aikin zabe zaka ga cewa a kamar an tura ka filin daga ne alhali ga jami'an tsaro ga kowa ma dai duk da haka abubuwan nan suna ci gaba da faruwa yadda aka so ba fatar mu shine nan gaba in za a yi zabe jama'a ta nutsu cewar aikin zabe aiki ne kawai na jefa ƙuri'a ta nuna goyon bayan ka ga wanda kake so a ranka ita kuma zabe ta ƙara kulawa da cewa amana ne a gare ta ta kiyaye dukkan ƙuri'a da aka kada kamar yadda ake kokarin ayi a halin yanzu kuma ake ci gaba da yi a halin yanzu cewa duk ƙuri'a da aka kada ita ce kadai makoma masalaha da za ta kai ga nuna wa Allah ya ba nasara a zabe
sakamakon zaben zuwa yanzu na nuna APC mai mulki da PDP mai adawa ke samun kujeru tsakanin sabbi da gwamnonin da ke komawa karo na biyu kamar Ifeanyi Ogunyi Enugu da Okezie Ikpizu na Abia PDP sai a Atiku Bagudu Akebi da Abubakar Sani Bello a Neja a APC sabbin fuskoki a gwamnonin sun hada da Muhammadu Ino Yahaya a Gombe da sakataren APC Maima Labu ni da ya lashe zaben a Yobe ga abinda Maima Labu ke cewa
ina gode Allah madauki sarki kuma ina gode al'umman jihar Yobe wanda suka gana dace su zabe ni a matsayin gwamna na wannan jiha kamar yadda suka fito kansu da kwarfatun su suka zabe mu jagoranci jihar insha Allah
Alhaji
malaki me zake cewa ƴan adawa na jihar Yobe?
To alhamdulillah duk ɗan jihar Yobe mai son ci gaban jihar Yobe kofar mu a buɗe yake, zo mu haɗa kai mu ciyar da jihar Yobe gaba, ko ma mai jam'iyyar ka idan kana son ci gaban jihar Yobe kofar mu a buɗe yake, mu haɗu mu ciyar da jihar Yobe gaba.
Da alamu ƙarshen sakamakon ka iya kawo mamaki ne yadda wasu jam'iyyu suka kada ko za su kada jam'iyyu da suka daɗe suna mulki a wasu jihohi. Nasiru Adamali, kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Tuma da la'agaida Nasiru Adamali kaya. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Musa Hadarin Asuba da Magaram da Alhaji Leko mai wanki da guga, inda suka ce, "Salam VOA Hausa, gwamnatin ƙasar Mali gaskiya ya kamata ki gaggauta ɗaukar matakin kawo ƙarshen tashin hankalin da ya shiga ƙasarmu, domin Hausawa na cewa zaman lafiya ya fi komai." Saƙonmu na gaba kuma ya fito ne daga Alhaji Abbas Baffa a jihar Bauchi, Nigeria. Shi kuma ya ce, "Fatan alheri ga ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa. A yau ina so ku bani dama ne na yi magana akan rashin kammalawan zaɓe a wasu jihohin Nigeria, kamar jihata ta Bauchi da Filato da Adamawa da Sokoto. Hakika wannan mataki da hukumar zaɓe ta ɗauka a waɗannan jihohin bai mana daɗi ba. Da fatan hukumar zaɓe za ta ayyana mana kwanakin da za a ƙara yin zaɓe. Daga ƙarshe nake addu'a Allah ya sa hakan shi ne mafi alheri ga al'ummar waɗannan jihohin, amin." Ga kuma saƙo daga Mahmud Salihu ƙaura na Moda a Zamfara. Shi kuma ya ce, "Gaskiya jami'an gwamnatin jihar Kano sun yi abin kunya, sun nuna wa duniya cewa lallai ɗan takarar da suke marawa baya babu alamar nasara a tare da shi. Muna Allah wadai da wannan yunkuri nasu na kawo tashin hankali a wajen tattara sakamakon zaɓe na ƙaramar hukumar mulki ta nasara. Ku fatan jami'an tsaro za su gurfanar da waɗannan jami'an gwamnati a gaban kulliya domin su girba abinda suka shuka." Ga kuma saƙo daga Mutala Ibrahim Zangon Daura. Shi kuma ya ce, "Salam VOA Hausa, ina yabawa kwamishinonin zaɓe na jihohi domin sun nuna cewa sun bambanta da na lokacin mulkin PDP, ganin cewar a wancan lokacin gwamnoni ne suke sanyawa kwamishinoni zaɓe a cikin aljihunsu da nufin su ci zaɓe ko ta halin kaka." Saƙonmu na ƙarshe kuma ya fito ne daga Yana matar Garba Sabiyona Gashuwa. Ita kuma ta ce, "Salam VOA Hausa, kamar yadda shure-shure baya hana mutuwa, haka ma jinkirar sallah gawa baya sa ta tashi. Don haka ya zama dole a bayyana sunan duk wanda ya lashe zaɓe, ko da a wace jam'iyya yake."
Tuma dalla, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai a taƙaice.
To a takaice, kamfanin jiragen kasar Habasha na Ethiopian Airlines ya fadi a shafin Twitter yau Litinin cewa masu bincike sun gano akwatin naɗar bayanan jirgin da ya hatsari a jiya Lahadi. Habasha dai na zama makokin kwana guda bayan da mutuwar mutane 157 waɗanda suka mutu lokacin da jirgin Boeing 737 ya nufi Nairobi ya faɗo mintuna 6 bayan tashinsa daga Addis Ababa, babban birnin kasar Habasha. Akalla mutane 20 daga cikin fasinjojin suna kan hanyarsu ne zuwa taron shekara-shekara na Majalisar Ɗinkin Duniya kan Mahalli, wanda za a gudanar a babban helikwatar da ke birnin Nairobi na Kenya. An sassauta tutar Majalisar Ɗinkin Duniya lokacin da jami'an suka isa wajen taron a yau Litinin. Shugaban kasar Amurka Donald Trump na shirin sake neman wata dala biliyan 8.6 saboda gina bango akan iyaka cikin wani sabon kasafi da za a fitar da shi a yau Litinin, a cewar wasu jami'an fadar White House. Wannan sabon bukata za ta zama kan ƙarin kusan dala biliyan 7 da Trump ya bayar da izinin a yi amfani da su wajen gina bango ƙarƙashin dokar ta ɓacin da ya ayyana. Haka kuma kasafin ya yi kira da a yi wa ma'aikatar Pentagon ƙari da kuma yanke kashi 5 cikin ɗari na duk wasu shirye-shiryen da ba na sojoji ba. Da yammacin yau Litinin, shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya nufi gabashin nahiyar Afirka a wata ziyara ta kasashe uku da aka shirya domin bunƙasa sojojin Faransa da kasuwanci da kuma bunƙasa al'adu da muhalli a nahiyar Afirka.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can da gare ke nan za a ji mu da wasu shirye-shiryen. Yanzu ba ne da yin sarfi Lashin Gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai kuma Julie Gresham da ta shirya ta ba da umarni, da kuma injiniyanmu na wannan Sariya wato El Santos Baba Yakub Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku sai can an jima da yamma za a ji mu amma a dakacin shirin yau da gobe shirin makasa.